تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيو الله سبحانه وتعالى قوديا دي قدر تامنا حقوا أولنا مركزنا الأنصار للتحفيز والعلوم الشرعية أيوم ريتالي تنين شدة قوتنا رجب هجرات النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وانديداتي وشدة وطن دايا ميلادينا دوبو بيو دا أشرين دا بيار درس إنشا بيو أتكين تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران زامو تاشي إن دا مالن يكيشي وأدعية الرسولي darasi da ya gabata malam yana mana magana akan tawassuli tsani neman kusancin Allah subhanahu wa ta'ala wanne ne ya inganta wanne ne bai inganta ba malam yace akwai abin da ya inganta wanda shari'a ta yarda da shi sannan akwai iso da mutun zai da neman kusanci zuwa ga Allah da wasu abubuwan da kuma shari'a bata yarda da shi ba sai malam ya fara mana magana akan at-tawassulul mashru' sai ce shi ma ya kasu kashi biyu kaso na farko daga cikin shi shine mutun yayi tawassuli da imani da Allah ko yayi tawassuli da imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma yayi tawassuli da dukkan wani aiki na kwarai ya ubangiji a dalilin aiki kaza da nayi mana garci ya ubangiji ka biya mini bukata ta kaza wanda ya halatta sannan kaso na biyu daga cikin tawassuli wanda shari'a ta yarda da shi mutun ya nemi iso ya nemi kusancin Allah subhanahu wata'ala ta hanyar neman addu'a a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzo Allah yake rayi kenan wannan ya yanke daga mutuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi mun karanta shi sai malai yake cewa idan za a iya neman iso da wani ba Allah ba ai da ba inda ya kamata a ga wannan abin in ba a cikin aikin annabawa ba saboda su suka yi sanin Allah sama da wani wanda ba su ba to shine anan malam zai ba mu misalai sai ya ce wali ziyadatil idahi wal bayani nuridu lakum ba'd ad'iyatil anbiya'i alaihimus salatu wassalam malam ya ce saboda karin bayani da fitowar abin hili malai ce za mu koro wasu daga cikin addu'o'i irin na annabawa tsira da amincin Allah ya tabbata a gare su sai malai ce addu'iyatur rusul yanda annabawan Allah in za su yi addu'a abinda suke yi kenan kai ma da ni da kai an muka tashi wannan salon ya kamata mu doka malai ce fa hadha abuna adam alaihi salam yace gashi dai wannan baban mu dai annabi adam yace lamma qtarafa al-khati'ata lokacin da ya aikata aiki wanda yake na kuskure lokacin da ya hau aikin kuskure Allah yake ce mishi kar da ku ci daga jikin wannan itaciya Allah ya hana su fa akala minha fa badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna suka ci wannan itaciyar suna cin itaciyar yake da wahala sai tsiracin su ya bayyana to kaga annabi adam alayhi salatu wasalam lokacin da yayi wannan laihimi yace rabbana ya ubangijinmu zalamna anfusana ya ubangijinmu mun zalimci kanmu wa illam taghfir lana ya ubangiji in baka gafarta mana ba wa tarhamna kai rahama a gare mu lanakunanna minal khasirin tabbas zamu kasance daga cikin asararru wanda suka tabe suka yi asara kaga annabi adam da abin da ya roki Allah subhanahu wa ta'ala bai roke shi da wani abin da ba wannan ba, kaga cewa rabbana innana zalamna anfusana, ya ubangiji mun zalunci kanmu. Ashe kai ma ka tashi roƙo Allah, mi za ka yi? Ka roƙi Allah subhanahu wataala kai tsaye. Babu zance a bari in iso zuwa ga wani shi kuma ya sadar da ni zuwa ga Allah subhanahu wataala, ko kuma Allah ka biya buƙatar dan girman wani ko na makamancin wannan da ake yi, wannan baya halatta. Malai ce falam ya tawassal abuna adamu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaga annabi adam bai nemi iso wajen Allah ba, na Allah ya gafarta mashi abin da ya na ba daidai ba a dalilin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai hudu haka ba. Malai ce kama za'ama za'imuna, kamar yadda masu rayawa suka raya. An samu wani kaso na ɗan bid'a waɗanda suke ce ai annabi adam, bal hasari ma zo a cikin hadisi, amma hadisi ne da yake mawdu'in hadisi ne, suka ce ai annabi adam lokacin da ya tashi roƙon Allah ya roƙi ubangiji da girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamar da zaka ji ai ɗan bid'a na ta bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baya halatta, ba a neman kusancin ubangiji ta wannan hanyar, sai dai ka nemi kusancin Allah da imaninka da manzon Allah. Saboda imani aiki alheri, aikin kirki ne, amma za ka ce ba dan girman manzon Allah a wannan kusancin, ba a neman kusancin Allah ta wannan hanya. To shine maliki ta kama za'ama za'imuna, sai ce wa auraduhu hadisan an Umar ibn al-Khattab, suka koro shi a matsayin hadisi daga Umar ibn al-Khattab, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aka ce wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wai ne tunda bai hodi ba. وَلَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ لوكacin da annabi adam yayi kuskuren da yayi a cikin gidan aljanna, sai yake cewa ya rabbi as'aluka bihaqqi muhammadin sallallahu alaihi wasallama, yace ya Allah ina roƙonka da girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yake cewa lama ghafarta li, akan ka gafarta mun, yana neman Allah ya gafarta mishi ta hanyar mi, ta hanyar girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka suka ambata nan, fa qala Allah, sai Allah yake ce ma Adam, ya Adam, sai Allah yace ya kai Adam, wa kaifa arafta Muhammadan, ya akai ka gane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wa lam akhluquhu, Allah yace ba halicce shi ba tukun, kaga tun lokacin annabi Adam ban halicce shi ba, ya akai ka gane da shi, ka san shi. Qala ya rabbi, sai annabi Adam yace wai, yace ya Allah, li'annaka lamma khalaqtani biyadayka, Allah lokacin da ka halicce ni da hannayenka, wa nafakhta fiyya min ruhika, ka busa mini rai, rafa'tu ra'si, sai na daga kaina, sai ce wai fara'aitu ala qawa'imil arshi maktuban, sai na gani a jikin sasanni ko kuma ka ce gimshikai na al'arshi, maktuban an rubuta, la ilaha illallah muhammadun rasulullah, wai an rubuta a jikin gimshikai la ilaha illallah muhammadun rasulullah na al'arshin ubangiji. Annabi Adam ya faɗi haka a yanda aka kawo anan. Wai sai annabi Adam ya ce fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbil khalqi ilayka, sai na tabbatar da cewa ba za ka jingina wani zuwa gare ka ba, illa ahabbal khalqi ilayka, sai mafi soyuwan bayi zuwa gare ka. Qala Allah, sai Allah ya ce wa annabi Adam, wai aka ce, Allah ya ce mishi sadaqta ya Adam, ya kai Adam ka faɗi gaskiya, ka faɗi gaskiya, innahu la ahabbul khalqi ilayya, yace lalle shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ahabbul khalqi ilayya, shine mafi soyuwan halitta zuwa gare ni. Sai Allah yace wa annabi Adam, ud'uni, ka kiraye ni bi haqqihi, da girman shi, faqad ghafartu laka, na gafarta maka. Shi yasa ayo zaka ji mutum ya tashi sai ya ce wa bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhali ba daidai bane ba. Faqad ghafartu laka, sai ya ce walaula muhammadun, wai aka ce Allah ya ce in ba dan Muhammad ba, ma khalaqtuka, kai ma annabi Adam da ban halicce ka ba, kai ma annabi Adam da ban halice ka ba. Malici wannan riwayar, wannan maganar da aka faɗi tsakanin tattauna tsakanin Ubangiji da Annabi Adam, yace rawahu al-Hakim fi mustadrakihi, amma hadisi ne wanda yake mawdu'i ne, yana nan a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa al-mawdu'a. Sai malai ƙara da cewa qad ajaba ahlul ilmi, yu ai ma'abuta ilimi sun ba da amsa akan shi wannan hadisin. Me suka ce? Suka ce ba ma hadisin ba, shi ma wanda ya rawaito hadisin suka ce annal hakima mutasahilun fi tashihil ahadith. Shi ma annabi Allah, shi ma afwan malam al-hakim mutum ne wanda yake da sakaki, saukin hali. Me ake kira shi da suna? Mutumin da bai dauki awwar jiddiya ba. Mutasahil, iya da sauki wajen inganta hadisi. Shi kuma shuruɗu na inganta hadisi sharaɗai ne waɗanda suke dole he an sa tsauri a cikinsu, saboda kar wani ya kwaso maganar wani ba ta manzon Allah ba zai sa muku a cikin ayyukan ibada ku tabbata Allah kuna shan wahala. Alhali ba haka nan bane ba. Yace kai ba ma wannan ba. Yace hatta tahamahu ba'dhum bi su'il aqida, wasu ma daga cikin malamai sun tuhumce shi da mummunar aqida. فقد قال الذهبي في تعليقه على المستدرك في خصوص هذا الحديث. الامام الذهبي مالمين السنني لوكاتين دا يي تعليقي يعني يي تسوكاتي تعليقي كنا يي تسوكاتي اكن لتاهن المستدرك يتي كما في خصوص هذا الحديث برنتنا ما غمد شي ون حديث بالاخص سيتي ون حديث هو دا الحاكم يكاو اتكن لتاهن يتي انه حديث الموضوع. Hadisi ne wanda yake kwata-kwata, babu shi, ƙarya ne kawai. Wannan shine hadisi mawdu'i. Akwai hadisi sahihi, akwai hadisi hasan, sannan kuma akwai hadisi da'ifi. A cikin aqsam na hadisi da'ifi kuma akwai hadisi mawdu'i. Shi da aka ce da'ifi ma da ɗan dama-dama mai rauni. Akwai da'if, akwai da'ifun jiddan. In aka ce mawdu'i an je platform ƙarshe. Kawai ƙarya ce aka jingina wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An samu kuma mutane da yawa sun yi kana mutun ya kirkiri ƙarya ya jingina wa annabin da Allah ya aiko saboda ya kare wata munuwar shi ko kuma ya kare wata bid'ar shi. To shine yace wannan hadisi ne mawdu'i, la hujjata, yake cewa fala hujjata fi mawdu'in, babu hujja ko kafa hujja da hadisi wanda yake mawdu'i ne. Idan aka ce mawdu'i kawai ƙarya ne, banzalla bai hadi ba wani ya ce ya hadi. Malike ce bal bari ma ba ma mawdu'i ba, wala fi da'ifin, kai ko da'ifi, idan ka ce da'ifi shine hadisi mai rauni ko shi ba aka hujja da shi, barantana hadisi wanda yake mawdu'i. Shi ko mawdu'i ya yi kazantuwa akan mi, akan da'ifi. Da haka kenan wannan hadisi na cewa ai in ba dan kaza ba Annabi Adam alayhi salatu wassalam, ai ya ga an rubuta sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an jingina shi zuwa ga sunan Allah a jikin qawa'imul arshi, wannan hadisi ne wanda yake mawdu'i. Ba a iya kafa hujja da shi da wani aikin da za a iya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da shi. Yawwa, idan ka ce asnaf na hadisi, idan ka ɗauki hadisi sahihi, hadisi sahihi hadisi ne kala biyu. Akwai sahihun li zatihi, hanyoyin da suka zo thiqatun an thiqatin an thabatin, tabbatattu ne waɗanda hadisin da kanshi yana tsayawa a matsayin cewa hadisi ne ingantattu. Me yasa? Saboda jerin gwanan mazaje da suka rawaito hadisin, babu wani wanda ake da ƙura a kan shi. Hadisi zai iya zawa zamanto sahihul li ghairihi, sahihun li ghairihi. Shocin sahihul li zatihi shine aqwal maratib a cikin hadisai, shine ƙarshen ƙololuwa. To shi kuma hadisi sahihul li zatihi, hanyoyin suna da ƙarhi amma ba su kai ba hanyoyin hadisi sahihul li zatihi. Idan aka zo daga nan sai a gangaro a zo hadisi hasanul li zatihi, wanda shi kuma hanyoyin shi ba su kai ba sahihul li zatihi, ba su kai ba sahihun li ghairihi. Sannan a gangaro hadisi hasanun li zatihi, kenan ya inganta ta hanyoyi daban-daban. Wannan hanyar ta zo, wannan hanyar ta zo, wannan hanyar ta zo, wannan hanyar ta zo, in suka harhaɗu ga baki ɗaya suna iya tsayawa ya zamanto hadisi wanda yake sahihun a hasanun, amma hasanun li zatihi ya li ghairihi. Yanzu bayan waɗannan guda huɗun, sahihun li zatihi, sahihun li ghairihi, hasanun li zatihi, hasanun li ghairihi, sai a zo ɓangaren hadisi da'ifi. To shi kuma hadisi da'ifi shi ma kala ne daban-daban. Akwai mursal, akwai mu'addal, ƙarshe akwai shi wannan mawdu'i. shi maudu'i kawai ƙarya ne, mutum ne zai ƙirƙiri ƙarya kawai jinginawa annabin da Allah ya ko. Shi yasa wajibin ɗan adam ne a lokacin da zai bauta wa Allah ya tantance abin da zai bauta wa Allah da shi. Yanzu ko harakar rayuwa ne kake nema, a komi kana nema anfasu shay, abin da kowanne tsada ko ya yi zamantowa kalite ko baka ba. In kai hatta da bulaguro in za ka kana so ka samu kamfani da take da motoci ne, motoci sabbi masu hankali, yawwa me yasa? Saboda a samu nutsuwa ko ko manuwa ya cika. To bautan Allah subhanahu wataala dole ne bawa ya tsabtace duk abin da zai yi, ya tabbatar da cewa ya yi shi don Allah, kuma sannan wannan abin yana kan tsarin karantarwar annabin da Allah ya ku. Wannan magana ta tabbata ko ba ta tabbata ba, shi yasa zaka ga waga gallita wai akan abin da ya sha ingantawa ko da'afawa ko kaza ko kaza. To shine malaka yake cewa anan ba a kafa hujja da hadisi mawdu'i, ba a kafa hujja kuma da hadisin da yake da'ifi ne ma. Hadisi in da'ifi ne kawai shahamu shalahiya. Wanda ana sabo su daga cikin malamai suna ce ai ba laihi in ya zamanto bangare ne na at-targhib wa at-tarhib aidan, kwadaitar da mutane da tsoratar da mutane, suka ce babu laihi ana iya aiki da hadisi da'ifi. Amma wannan magana ce wadda take mai rauni, kawai hadisi da'ifi bai da wani amfani. Ya tabbata da'ifi, na tabbata da'ifi ne, ajje shi a gihe. Akwai ingantattun hadisai da ayyuka ingantattu wanda Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da su kabauta wa Allah akan su. Yayin shi ka kare da hadisai ingantattun, barazana ka ce ai bari ka aro a da'ifai, ka tsaya kan abin da yake sahihi ingantacce takeccen abu wanda babu tsakuwa babu komai tare da shi, madaran addini da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi. Malaka cewa wa idza sami'tum du'a adam alayhi salam fasma'u du'a nuhin, yanzu mun ji addu'ar annabi adam ko rabbana innana zalamna fusana, kaga rabbana yace ya ubangijinmu da kirai wani ba, ya ubangiji mun zalunci kanmu da shi da hawwa. Malaka ce to in kun ji addu'ar annabi adam to kuma ku saurari addu'ar annabi nuh alayhi salatu wassalam, kama akhbara Allahu anhu, kamar da Allah ya bada labari game da ni game da annabi nuh alayhi salatu wassalam. Yace rabbi ighfir li wali walidayya, ya Allah ka gafarta mini, wali walidayya, haka Allah ka gafarta wa mahaifana, wali man dakhala baitiya, haka duk wanda ya shiga gidana mu'minan mu'mini wal mu'minan walil mu'minina wal mu'minat, wanda ya shiga gidana kenan wanda ya shiga addini na yana mai halin imani, sannan kuma da mu'mini namiji da mu'mini mace, duk inda akwai imani Allah ka gafarta musu. Sai ce wala tazidi zalimina illa tabara, Allah kar ka kara wa azzalimai komai in ba halaka ba. Duk wanda yake azzalimi ne, wa azzalimi shine mushriki, mutumin da yake aikata ayyukan da yake sanyawa Allah subhanahu wataala kishi a cikin su. Annabi Nuhu yayi addu'a zuwa ga Ubangiji cewa wala tazidi zalimina illa tabara. Yanzu ka duba anan Annabi Nuhu me yace, rabbi ighfirli, Allah ka gafarta mini kai tsaye. Ashe din aka tashi roko wa ake roko? Allah yake roko kai tsaye. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kar ka roki wani ka roki Allah. To shine annabi Nuhu yake cewa rabbi ighfirli, sai ce wali walidayya wali man dakhala bayti ya mu'mina. Ka duba wannan kayyade riki abin da yi da mu'minan, walil mu'minina wal mu'minati, yana maka nuni akan me? Akan cewa ashe dacewa da rahamar Allah tana da alaka da imani ne kawai. Duk girmanka, duk matsayinka, kowa ne kai. Idan babu imani to kai ba kowa ne a wajen Allah. Wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin, sai ce mi alhaqana bihim dhurriyyatuhum wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin, amma sun bi su da imani. In babu imani an yi mi? An yi zuban kago, an zube gwargwas, babu zancen wani sauran mutunci ko daraja. To wannan ita ce addu'a ta annabi Nuhu alayhi salatu wassalam. Haka malaika ce wa qala Allahu an ibrahima alayhi salam, Allah yake faɗa game da annabi Ibrahim alayhi salam, rabbana ighfir li wa li walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab, kaga rabbi ighfir li, ya Allah ka gafarta mun, ashe duka a wajen wa ake nema? A wajen Allah ake nema. Kenan wannan yake nuna maka cewa bawa zai nema ne a wajen Allah kai tsaye, babu zancen wani tsani ka biyo tawane ko ka biyo tawane. sai yace wali walidayya haka Allah ka gafarta wa mahaifana walil mu'minina Allah ka gafarta wa masu imani yawma yaqumul hisab a ranan da ka tashi hisabi yani a ranan da zai hisabi Allah ka gafarta wa duk wani mai imani wanda zai ci addu'a ta annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam mallan yana kama ka waɗannan dan ya bayyana maka cewa addu'o'in da annabawa suka yi sun neme su ne zuwa ga Allah kai tsaye in ka tashi kai ma nema a wajen Allah kai tsaye malaka wa qala Allah mukhbiran an ayyuba wa ayyuba iznada rabbahu tinamusu yayin da annabi ayyuba ya kira ubangijin shi yayi shekara kusan 17 yana fama da rashin lafiya suka ce har sai da takai tsutsa yana hutowa daga cikin jikin shi diyan shi Allah ya amshe su gaba ki daya matan shi suka wadi suka bar shi in banda mace guda daya annabi ayyub ya sha rishin lahiya mai tsawo shekara 10 abu a waje guda a aji kaga yanzu a yau sai a ci fasar taka a ce ayya taba Allah man yuridillahu bihi khairan yusibu minhu haka manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam wanda Allah subhanahu wataala ya manufaci shi da alheri Allah ya jarrabe ka sai Allah ya taba gangan jikinka kullum bakar lahiya kakkai tsammanin wahala ne a ba wahala bace ba kankarin zunubai ne ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala ta'abin babu wani abin da zai samu mutum mai imani na wahala ko gajiya mazalla ce kai hatta shauka hatta da kayan da zaka taka face wannan abin sai ya zama mutum ka a matsayin lada a wajen Allah ashe in dai akwai imani to a cikin bonus ake kowane lokaci annabi ayyub alaihi salam ya roki ubangijin shi me yake cewa iznada rabbahu bai kiraya wani ba Allah ba Allah ya kiraya yace anni massani yadhur ya ubangiji cuta ta shahe ni can wani yake cewa amassani ash-shaytanu binusbin wa azab shaydan ya shahe ni kidan da wani abu da yake na ba dadi sai ce wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mafi tausayin masu tausayi waye roka Allah ya roka ni Allah ya ce fastajabna lahu Allah ya ce sai muka amsa mushi kiran mu da yayi Allah ya ce sai muka amsa mushi fakashafna ma bihi min dur muka yaye mushi abin da ke tare da shi na rishin lahiyar nan sannan kuma Allah yake cewa wahabna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum Allah ya ce rahama ce daga wajen mu muka maido mushi iyalin muka maido mushi dukiya shine Allah ya umurci sama ta yi ruwan zinariya aka mushi baga na zinariya kai tsaye dukiyar shi ta dawo iyalin shi suka dawo diyan shi abubuwa na alheri Allah subhanahu wa ta'ala maido mushi abubuwan shi gabaki daya fastajabna lahu Allah ce mun amsa mushi ubangiji shine yake amsawa duk wanda zai kiraye shi da ka kakka yarda wani ya shiga shamaki tsakaninka da Allah a da kai da ubangiji kawai kai tsaye ne babu zance a sai an biyo tawani tukun su suke da ikon da za su faɗi wa Allah wannan ba tsarin addinin musulunci bane ba to shine anan malai bamu labarin annabi ayyub alaihi salam shi ma da Allah ya yaye mushi wannan damuwar da yake tare da ita sannan kuma yake cewa an yunus haka labarin yake game da annabi yunus lammal taqamahu al-hut lokacin da kihi ya hade shi Allah ke bada labari wazannuni ba su labarin ma'abucin kihi shine annabi yunus idh dhahaba mughadiban lokacin da ya huta daga cikin mutanen shi yana mai halin fusata zuwa yayi wa'azi kan mutane suka yi kirmala kaman ba'ai kaman an kihe kwari ana zama ta tsiya baya ba abun da yake tabbata a sama shay la yastaqir alaiha kawai sai kyalinsu mughadiban sai ta yana mai halin fusata Allah ce fa zanna allan naqdir alaihi yayi tsammanin ba za mu kama shi ba yani kenan bai san da kamun mu ba akan cewa zai biyo bayan wannan washin da yi ana zuwa sai Hausa man jirgin ruwa zai ketare ya bar garin to jirgi an Hausa mu an fara tahiya kuma jirgi yayi yauni ce to ha halli ɗe ne dole a zabi a tsatsinci su a jefa su cikin ruwa su a haƙura da su saboda sauransu su gida ko shi ne suke wajen tukin mota wajen kwad sai ce ba ka dauko mutane kaza ga kaza ga kaza kaza ya gilma maka ya za kai kenan za kai irtikabu akhaffu dararain sai ka hau matsalar da ita ce mafi karantuwa akan wata wadda take ba ita ba ba za ka juye mutane ga baki misali wajen mutum goma a sama da saboda mi saboda mutum guda aka ce sai an wurga wasu cikin ruwa to wa zai bada kanshi babu sai aka yi qura'a fasahama Allah ya ce fa kana minal mudhadin sai aka yi qura'a da aka yi qura'a aka kace ka taura aka zo aka yi wannan kawai sunan annabi Yunus sai hoto aka saki ya saki hotowa sai aka dauke shi aka jewa shi cikin ruwa Allah yake ce jewa shi cikin ruwa yake da wahala Allah ya ce nan faltaqamahul hut sai wannan kihi sai ya hade shi da kihin nan ya hade shi fanada fi zulumati ya rika kiran ubangiji a cikin mi zulumat a cikin duhai duhu ne daban-daban duhun ruwa duhun cikin kihi sannan kuma ga duhun dare kuna makamancin wannan fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yace la ilaha illa anta ya ubangiji babu wani abu mota masa ka cancanta sai kai inni kuntu minaz zalimin Allah ni na kasance wanda zalunci kaina Allah ce mu kyali annabi Yunus ba fastajabna lahu sai muka amsa mishi da muka amsa mishi mi muka yi wana jainahu minal ghammi muka tsiratar da shi daga wannan kumci da ya shiga Allah ce wa kazalika nunjil mu'minina yo ai mu dama mu su Allah haka muke tsiratar da dukkan mutum mai imani kaga ya shiga cikin hali ya kira ubangiji kuma Allah ya amsa mishi ashe in ka shiga cikin ba dadi wa zaka kiraya Allah wannan shine manuhan abinda malaka yake so isar mana cewa alalle dukkan mutumin da zai roƙa ya roƙi ubangiji kuma ya roƙe shi kai tsaye babu zance a mu datti gare mu mu dauda gare mu sai dai mu rika mu je malam wani ya mana babu laihi mutum ya taya ka addu'a mutum ya taya ka addu'a babu laihi amma ba kowa zaka gihe maka ce a ai mun ba da kudi a mana addu'a wannan ba tsarin musulunci bane la tusi az-zanna bi rabbika karka muna zato tsakanin karkai da ubangijinka ka daga hannu ka roki Allah kana ƙara roƙon shi Allah yana ƙara son ka kana ƙara samun kusancin Allah duk lokacin da ka kira Allah ubangiji sai ya amsa maka manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa ba zai gushe ba yana kiran Allah har sai an kai matakin da Allah subhanahu wataala zai so wannan bawa fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun yake cewa a cikin hadisul qudsi ya kai dadan baka ambace ni ba a cikin wasu jama'a face sai na ambace ka a cikin wasu jama'an da sai yi alheri akan jama'an da ka ambace ni a cikin su akai matakin da Allah zai kira malaika jibril ya ce yana son wani dan wani kai shela ka so shi jibril ya soka kuma sannan yayi shela a cikin sammai gabaki daya Allah yana son wani dan wani kuma wannan abun koyau ka gaskanta imaninka da Allah kana ce akan addu'o'i da azkar da ambaton Allah ubangiji subhanahu wataala zai kai ka wannan matsayin to kaga annabi Yunus kai tsaye sai kira Allah subhanahu wataala cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan iya daga cikin addu'o'i masu tasiri da iznin Allah duk lokacin da ka shiga ba dadi ka rika yawan maimaitawa kar ya dame ka adadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin mazalla ke cewa qala hadha nun annabi yunus ita ce ya hodi lokacin da aka jewa shi cikin ruwan nago sai ce haka kuma annabi ibrahim ma ita ce ya hodi lokacin da aka jewa shi cikin wuta da aka jewa shi ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ce qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ya ke wuta ki zamanto mai sanyi sanyin ma mai aminci akan annabi ibrahim a dalilin mai kiran Allah da bawa ya kira Allah karka gaji karka kosa karka ji kaman ba komai a ka kira Allah ubangiji yana jinka shine Allah yake cewa an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ce fastajabna lahu sai muka amsa wa annabi yunus shine can cikin safat Allah yake cewa fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim sai muka sa wannan kihin ya amayo shi ya huddo shi bakin ruwa amma da annabi yunus da ya huto yana cikin wani yanayi na ba dadi a ce kihiya haɗe ka an yi ta abubuwa ka haɗe da sutun bin shi su wane ne da kyar ka an ka huto kaga tabbas za a samu ba daɗi. Allah yake cewa fa ambatna alaihi shajaratan min yaqbin, sai muka huddo mishi wata itaciya kai tsaye min yaqbin, daga irin itacen da suka kankana, misali irin su kankana ko kabewa ko na makamancin wannan, wanda wannan abun ya sha kai tsaye Ubangiji ba shi lahiya. Kuma wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu fa matta'nahum ila ayyin. Annabi Yunus alayhi salatu wassalam, kaga lokacin da ya tafi zuwa ga inda Allah aika shi, kuma yanzu bayan wannan shine annabin da mutanen shi suka yi imani gaba daya. Bayan ya huton nan Allah da ya sake aika shi zuwa ga wani wasu mutane, ai wasu can wasu ya baro ya fusata, sai Allah aika shi wajen wasu, kuma Allah ya tausasa zukatan wanda aika mu suka yi imani ga baki ɗayan su. To annabi Yunus ya kira Ubangiji subhanahu wataala, Allah ce fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi, abinda zaka riki Allah ce wa kadhalika nunjil mu'minina, haka muke tsiratar da dukkan masu imani. Kai ma idan ka roki Allah, Allah zai haka. Lokacin da aka ce ai masu imani rinduni sun hada gare ku, suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel, Allah ya isan mana, Allah ya wadatar mana, kaga addu'a hasbunallahu wa ni'mal wakeel da irin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, bai kamata ba su ta bakin mutum musulmi. Allah zai yayi maka, yi maka maganin damuwar da ba ta ma taba zawo a cikin kanka ba, sai dai ka ji ka kawo a cikin rayuwa kana walwala, ashe dalilin waɗannan abubuwan da kake karantawa ne. To haka Allah yake tsiratar da dukkan wani mutum mai imani, in ya kira Allah to Allah baya bar shi haka nan. Kuma na tabbata a wurare daban-daban, Jurayj wannan mutum abid mai bautan Allah, lokacin da abin da ya zo ya same shi, kaga aka ce ai ya ma wata mace sun yi fasikanci kuma ta aihu, aka ce wace ya ce ai dan Jurayj ne, shi kuma Jurayj wani mutum ne mai bautan Allah cikin Banu Isra'ila. Aka je aka kamo shi, aka rushe gidan shi, aka ce makaryacin banza, ashe bautan Allah banza ne kake makaryaci kaza kaza, aka kawo shi cikin mutane. Sai aka ce a kawo yaro, da aka kawo yaro sai tsokane shi a cikin shi, yace mishi man abuka, waye ubanka, waye babanka? Sai ce babana wane wane a bayan gari na ce yana kiwo kaza 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 kaza. Jinjirin da aka aihu yanzu, sai aka mu aka rika sumbatan shi, ana cewa kai an mutumin kirki ne kai, za mu gina maka gidanka da birgi na zinariya. Yace a yace a'iduha kama kanat, ku gina ta kamar yadda take. Wannan yake nuna akan mi dan Allah ake a baya, shi yasa Ubangiji ana tsiratar da shi. Ba tsara ka to shike halas bale bale shi abi haka ba, ce a'iduha kama kanat, saboda ba ita wace a gaban shi. Wannan yardan na Ubangiji shine abin da yake nema kawai, kuma Allah ya nuna mishi yarda shi. To akwai mawaqif da dama, kaga haka mahaifiyar annabi Isa alayhi salatu wassalam Maryam, ita ma lokacin da aka ce ma kana abukin mura a sau'in wa ma kana ta ummuki baghiya, mitai kawai fa asharat ilai, he ta nunu zuwa ga dan da ta aihuwa kawai kai tsaye jinjiri, sai fara qala inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya, jinjiriwa waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. To kaga shi ma wannan siqa, as-siqatu billah, kuma babu abin da yake gadarwa dan adam samu irin wannan matsayin in ba yaqini ba. Me yaqini ya zaman to abin da kake da gaske kake, ba kawai ba duk abin da kake kawai kai dai ga kanan ga kamar ka kawai dai alin ka tari ne ka faɗo a cikin wata al'umma musulma kawai kai ma dai a raka kai, to wannan babu yaqini. Kuma akwai matsala a cikin irin wannan imanin, ka samu yaqini da yarda da sakankancewa akan Ubangiji subhanahu wataala. وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينِ الْيَقِينَ أَنَا بِمَعْنَى الْمَوْتِ. To wannan mutuwar ta zo maka kana mai halin yaqini da Ubangiji, ka yarda da Allah babu zancen wasa a ciki. Hatta da addu'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah baya karban addu'ar da ta fito daga zuciya gafalalla rabkananna. Kana addu'a kana tunanin wani abu, kana addu'a kai da kanka bakka da tabbacin cewa addu'a nan za ta amsu, kaga waɗanda suka addu'a garanti gare su cewa Allah zai amsa. kuma koda Allah bai huta su daga cikin da suke ciki ba sai dai ya zamanto wani aikin na daban ko kuma ya zamanto wani lada ne Allah musu tanadi a dalilin wannan adda amma sun yarda cewa Allah zai amsa musu to amma kai ne ka zo yin adda ka ce bari ku gwada ku gani ko kuma wani ya ce maka ai adda amma an yi ta yi mun yi ta adda mun yi ta adda wannan matsala ne babu yaqini da Allah subhanahu wataala to shine ana Allah yake cewa kazalika nunjil mu'minin sai yace wa an zakariya haka game da annabi zakariya amincin Allah tabbata a gare shi yake cewa zakariya iznada rabbahu haka annabi zakariya lokacin da ya kira ubangijin shi yace rabbi la tazarni farda Allah kakka barni ni kadai ba tare da ba da ba jika ba kaza Allah wa anta khairul warisin Allah kai ne mafi alherin wanda kake sanyawa mutunka bashi wanda zasu gaje shi Allah ce fastajabna lahu annabi zakariya an ya Allah ya ni'imta shi bayan annabta kuma da kafala ta maryam alaiha salam Allah ce wa kafalaha zakariya kullama dakhala alaiha zakariya almihraba wajada 'indaha rizqa annabi zakariya da yazo yaga yanayin maryam alaiha salam yar imran wanda tana cikin gidajen da Allah ya zaba inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin sai ce zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samiu alim gidani wanda Allah ya zabe shi takanas iyalin gidan imran to iyalin gidan imran kuma daga ciki maryam ta huto maryam kuma ita ce mahaifiya ta annabi isa alayhi salatu wassalam ɗaya daga cikin ulul azmi min ar-rusul annabi zakariya duk lokacin da yazo wajen maryam a tana bani bangare na tun lokacin da mahaifiyar tana da juna biyu ta yi addawal da bakancin cewa in ta aihi wannan dan za ta sadaukartar da shi game da khidimtawa al-masjidul aqsa lokacin da ta aihe ta sai zaman to mace ce ba namiji bane ba to ya za a yi sai ta fara ta haka nan to sai zaman to maryam khidima take yi ga masjidul aqsa Annabi Zakariya duk lokacin da ya zo wajenta sai ya ga abubuwan da babu a wannan zamanin gaba ɗaya a yankin. Misali zamanin kaza ne ake amma abu kaza ba a samu shi sai lokaci kaza yana zuwa sai ya samu wannan abu a wajenta. Sai ce mata Maryam anna laki haza ta ina kika samu wannan abu wanke kuma. Qalat huwa min indillah. Ta ce wannan daga wajen Allah ne. Abincin aljanna ne aka kawo. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kai Annabi Zakariya ya ce kai ta zama ba ta same ni ba. Allah ce hunalika da'a zakariya rabbahu. Shi ma annabi zakariya a nan ya roƙi Allah cewa rabbi habli Allah ni ma ka mun kyauta irin wannan biya. Allah ka mun kyauta. Ya roƙi Allah. Yana tsaye a cikin mihrab ya roƙi Ubangiji kuma Ubangiji ya bashi. Kaga ashe roƙon Allah ake. Kaga anan me ya rasa? Aihuwa ya rasa. Sai roƙiwa, sai roƙi Allah. Wallahi idan ka rasa aihuwa babu wani dan tsubbu da ya isa baka aihuwa ko wani boka ko wani boka ko wani dan tsubbu ko wani mai duba ko wani mai bada wane ne ba wanda ya isa al'amari na Ubangiji ya habu liman yasha'u inasan wa ya habu liman yasha'u zukur aw yuzawwijuhum zukuran wa inasa ko Allah ya hada gaba daya ko baka maza kadai ko mata kadai amma kuma wa yaj'alu man yasha'u aqima in ga dama sai ka zama bakarari baka aihuwa to in ba Allah ba babu wanda yake badawa mata nawa aka yaudara da yawa araba ka da imaninka araba ka da dukiyarka kuma la'alla aka maka wani garbi cikin gidanka wanda ba danka ba mace ce ta je ta kebance da ita da boka ko dan tsubu ko na makamanci wannan sai da hali ya bada me Allah yake cewa wala taqrabu zina maza Allah yake sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu me yake cewa baya halatta ga mutun yake banta da wata mace haka kawai illa ma'azi mahramin sai kuka je kuka saki labule dakin ka ne a cike kake abubuwa ba mai shiga sai mutu shiga ta yi minti kaza ba wanda ya sai daga labule akwai Allah a cikin wannan abu wallahi babu saboda an taka dokar Allah ba ta yarda wannan ba duk imanin ka kowaye ka in dai kai bil adama ne to baya halatta a gare ka haka to annabi zakariya daya nema a wajen Allah kuma Allah ya bashi Allah ce fastajabna lahu sai muka amsa mushi wa wahabna lahu yahya muka mushi kyautar annabi yahya kyautan ma da aka bashi annabi ne Allah ce wa aslahna lahu zawjahu muka gyara mishi matar shi da batta aihuwa ta kuma take aihuwa wa gyara ta Allah wa aslahna lahu zawjahu annabi yusuf alaihi salam Allah yake cewa rabbi kira annabi yusufa bayan abubuwa sun zauna yayi mahulki ga kaza abubuwa duk komai yazo ya tabbata ya samu matsayi a kasar misra an samu uwayen shi sun zo daga inda suke yake cewa rabbi qad ataitani min almulki Allah ka bani wani kaso daga cikin mulki wa allamtani Allah ka sanar da ni min ta'wil ahadith abin da ya shafi fassaran mahulki abinda za a gani a mulki in aka tambaye shi da izinin Allah yana bada fassarar shi kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yana haka daga an salamce asuba an danyi azkar din nan sai Allah ce waye mulki sai ka daga hannu bace ai ina mulkin kaza 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 sai a ce maka kazan nan kaza ne kaza kuma kaza ne kaza kuma kaza ne to ba mu zalla bar duniya Abubakar yayi haka bai ba Umar yayi bai ba Usman yayi bai ba Ali yayi bai ba kene duk wanda ce zai fasarta maka mulki ayo rigima ce rigima ce kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da umurnin ubangiji yake fasarta wannan abu to kai kuma ya zai ka iya gane sai ka zo ka sa mutun cikin kumcin rayuwa ko ka abubuwa dai ga su nan suna ta faruwa kawai kai mulki in alheri ne Allah tabbatar ba alheri bane ba Allah kawo Allah kawar shikenan yana wani Allah adghasu ahlamin nima wasu shaidani da suke shawo shaka a cikin wannan ginka da haka annabi Yusuf Allah ya bashi daraja ta fasar ta mahulki sai ce fatirar samawati wal ard Allah kai ne makagin sammai da kasai anta waliyi Allah kai ne majibincin lamarina fi dunya wal akhira anan duniya da gobe lahira ya ubangiji roƙon da nake tabaffani musliman Allah ka amshire na ina matsayin musulmi wa alhiqni bis salihin Allah ka hada ni a cikin tawaga ta mutanen kwarai ka duba wannan addu'ar annabi Yusuf alaihi salam kaga annabawa mutanen Allah ne ka duba suke magana a cikin kaskantar da kai da nuna cewa su ba wani abu bane ba amma yau ne zaka samu mutum a dalilin wani abin da yake da na duniya ko kuma Allah ma wani matsayin da yake tsammani da sunan addini ya same shi amma za ka gan shi ya takabbar wa ya tajabbar wa ya taghtaras ala nas sai yake maka nuni akan me ma urida bi zalika Allah ba an wace Allah ba da haka duk mutumin da yake da tsoron Allah ba ka samu shi da hali da girman kai jijji da kai nuna cewa ni kaza ne ka duba ga cewa rabbi qad ataitani rabbi qad ataitani Allah kai ne ka bani mulkin da nake sama kenan ba wata dubara ta bace ba ko iyawana ko azancina ko kaza kenan kaga ya mira abun zuwa ga Allah sai ce kuma wa allamtani Allah kai ne ka sanar da ni ta'wil al-ahadith fasara mulkin nan fatira samawati wal ardi ya ubangiji makagin sammai da kasai anta waliyi Allah kai ne majibincin lamarina kenan duk abin da nake yi ubangiji na dogara zuwa gare ka kai ne majibincin lamarina a nan duniya da gobe kiyama fata na ubangiji tawaffani musliman Allah ka kashe ni a matsayin musulmi sannan kuma ka tara ni a cikin ayarin mutanen kirki yanzu Allah ka duba waɗannan kalmomi wanda suke nuna ghayatul ubudiyya kaiwa makura da bawa zai ya samu gamsuwa cewa shi bawa ne na Allah to kaga waɗannan duka musu kira wani ba wa suka kiraya Allah to waɗannan duka misalai ne malam ya bamu sai ce wa ad'iyatur rasul sallallahu alaihi wasallam kathiratun mabthusatun fi kutubis sunnati wa fi kutubil azkar yace haka abin yake in ka duba addu'o'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da yawa mabthusa zai ka same su ga sunan da yawa yani kathira fi kutubis sunna ga sunan ayade mabsusa kenan ayade a cikin littawayen suke na hadisai wa fi kutubil azkar haka za ka samu a cikin littafi na zikiri wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar za ka samu addu'o'in da suke nuna maka cewa bawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma in ya tashi roƙa wa yake roƙa Allah yake roƙa duka waɗannan bayanai manuhansu shine cewa ka sani annabawan Allah ma ubangiji suke Allah suke roƙa da haka kai ma in ka tashi wa za ka roƙa ka roƙi Allah malai yace wa minha iya daga cikin kalan azkar din Allahumma inni as'aluka al'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali wa badani malai yace ila akhir du'a hadisi iya cikin sunan na ibnu majah hadisi ne kuma wanda yake ingantacce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah da cewa Allahumma inni as'aluka al'afiyata ya Allah ka bani lahiya saboda babu mai bada ta sai Allah duwani shaye-shayenka da zaka yi da wani shaƙe-shaƙenka da zaka yi da wani goge-goge duk abin da za a yi lahiya Allah yake bada ta sai ga dama ko zai bada ta ba wanda sai baka lahiya sai a ce wannan maganin ai makura ne ƙarshe ne sai ka sha sai cuta ta karu sai ka sha ta karu saboda mai bada lahiyar bai ga dama ba shi wannan sababi ne in Allah ya ga dama sai sa wannan sababin ya yi tasiri da izinin shi Allah in kome ga dama khalas sai ka sha mai kara maka wani damage a rika cewa da baya kaza yanzu kuma ya komo kaza yake an kara samun matsala Allahumma ya Allah inni as'aluka al'afiya ina roƙonka Allah ka bani lahiya fi dini Allah ka bani lahiya bangaren da ya shafi addini na in zaman to addini da nake yi irin wanda ka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi wannan shine lahiya ta bangaren addini ya zaman to addini kake a ba addini ba na wannan a irin na manzan Allah wa duniyaya Allah ka bani lahiya a duniyata kenan ka sanya ni in zamanto mutum nitsatse a cikin rayuwa kuma sannan in aikata abinda shine mahuta a gare ni anan gidan duniya da gobe kiyama shine Allahumma inni as'aluka al'afiya fi dini wa duniyaya sannan wa ahli Allah ka bani lahiya a cikin iyalaina ka inganta su ka nagartar da halin su Allah ka zamanto mun wakili a kansu wa mali haka dukiyata Allah ka ci bincin lamarinta sannan kuma wa badani gangan jiki na Allah ka ci bincin lamarin shi ka duba wannan addu'a kusan babu abin da bata hada ba zaman lahiyar dan adam in Allah ya kiyaye maka wannan abubuwan zaka zama dan addininka baka da matsala cikin rayuwa baka da matsala iyalinka baka da matsala dukiyarka baka da matsala gangan jikinka baka da matsala to wannan kaga me yace Allahumma yace ashe a waye ke ba da lahiya a cikin waɗannan abubuwan duka Allah sannan bayan shi malai yake cewa wa minha iya daga cikin kalan addu'o'in nan yace du'a'u sayyidi listighfaril mashhur addu'a ta wannan addu'ar bakan damiya wadda ita ce jagora ta dukkan wani istighfarin da mutum zai koma zalla ba ta wannan matsayin wace addu'a ce ha Allahumma anta rabbi wa ana abduka لا اله الا انت خلقتني حزوا قرشنتا سيد الاستغفار wannan addu'a ita ma tana daya daga cikin abubuwan suke bayyana kariyan zuciyan bawa zuwa ga Allah subhanahu wataala ka dangana ka sallamar da al'amuranka gaba ɗaya ka mira zuwa ga Allah ashe abin da ake bukata shine bawa ya samu sakankancewa da yarda da Allah wannan shine abin da yake dole a kanka amma daga lokacin da kaga wani ma zai iya yi maka wani ma yana iya yi an kama wata hanya ta daban Allah kare mu malai ce wa minha da minti nawa ne da minti da to muna tsaya nan insha Allah kenan dai malai yana ambata mana irin kalan addu'o'i wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanda kuma duka suna komawa ne zuwa ga bautawa Allah subhanahu wataala shi kadai kenan bawa ya zama bawa na Allah karka yarda wani ya samu kaso a cikin zuciyarka duk abin da yake haƙin Allah ne tabbata a matsayin haƙin Allah ne kawai abin da ko ba haƙin Allah bane ba subhanahu wataala to karka sanya ubangiji a cikin shi Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullah